wow. Kumbe ai yishine 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 arewa international.
Sausayi 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 ne ya ja tausayi yau aka zo muka waye gari dama an ce mun bu waye gari rashi na kuma sai gari ta bani sausayi in ta zo bayan da zaka yi inda yarki ne ke ya zaki ji shin zaki dake kina ta dariya jita jita akwai dadi amma gaskiya ai ta bi suna so su kai kasani na yi rayuwar da zan yi gaba sai ya bi aniyan sai ya bi silila bi ana posta hoto na da RIP ka hada ni da wanda ka san ya bi waka na akwai dadi to be stronger. Fake news are happy on my pizza. Strike them, fire them with the thunder. I'm all over the internet. One dial, my mommy connect. Fake news, don't circulate. Why now mutini bam mutuba? A prison kuma bam guduba. Oh happy birthday bam mutaba. So sad bad news ya bugari. Sugar bam prison ya kirani. Ana taki dan shi daga makka. Sunga news bad news ya bage. Way 442 ya labe. Haka naga ya musu kariya ne. Kariya ne, kariya ne. Ta jita jita akwai dadi amma gaskiya ai ta bi suna so su kai kasani na yi rayuwar da zan yi gaba sai ya bi aniyan sai ya bi su lila bi ana posta hoto na da